musicandhousesongs.com.
Sabun jirimi sarki Allah ka raba mu da shari aikin kwalba ayye dare ba dai ya raba da safa ba dai munya ba da Allah ya so ba za mu ga aikin bokaye ba Oh, my God.